Too many kings in the game, I'm about to derawani. Say by key, I'm about to chika al-kawari.
Aha! BLC. Chukudu sagudu. Adeke gwenungwana ye maza jigwa maza. Gagara na kike na mujin sama gaza ki mfama. Turung Allah aywa na mutani wa. Ina machi karo garago. Gwabon mupundu ze masat na kaise antara. Ta! Ta! Gurzo kwaro na babban taro hauro kuma sa taro kai adari na can gudu dutsen sakar muru gagar wanda bai gudu.
I started as a learner, now I am on my prime. Now a table turner, I'm way ahead of my time. I started as a learner, now I am on my prime. Now a table turner, I'm way ahead of my time. See, I'm a maestro. Niguanine, see I'm a maestro. Niguanine, I'm a maestro. Hey, Niguanine, see I'm a maestro. Kwarekuwa, Niguanine. Yo, gani da irin bayanan da zaku so ku ji a cikin gaggawa domin na bar shi ba ta lokaci. I'm doing it with ease, cause this is who I was born to be. Kwarekuwa, na san akwai waɗanda za su so su ki. Haters don't bother me, don't buzz zuwa Kotono. You got troubles on your mind, who I wonder doka so ka know. Hate it or love it, the truth is bitter. Gota, see my words kill like ether. Mahauta, I'll kill them with the whole squad. Kashe su duka, karnuk an barbara, ai ni na kake su duka. But I do it for the benefit of all, cause if Judas was an enemy to all, then my odd king niggas would have sold me for a diamond. Be hype niggas would have prayed for me to fall. Amma ci gaba ne ne suke fita. Sai na ga matukun suke fita. Kulfa ka dena rena wajen langeda domin a kwana a tashi zai rika. Gashi gwanayen jiya yau sun zamo tarihi. Yanzu kanmu ne muke rike da bariki. In muka ce eh, sai su ce eh. Amma in shi ya ce taro sai su ɗebe. Lokacinmu ne, lokacinmu ne. Abincikan fa dole ne mu ci don cokalinmu ne. I started as a learner, now I am on my prime. Now a table turner, I'm way ahead of my time. I started as a learner, now I am on my prime. Now a table turner, I'm way ahead of my time.
See, I'm a maestro.
Niguanine.
See, I'm a maestro.
Niguanine,
I'm a maestro.
Hey, Niguanine,
see I'm a maestro.
Kwarekuwa, Niguanine.
Jumana, ai mu ne aka fi sani da guranci. A harkan furta lafazin Hausa har ma da Turanci. Ai wai mani kuka zo ku jiwa a dawa. Ashe to mani kuka shirya ku ciwa harawa. Kuma ku ci ni nan barin gaya muku. Dolen ku ku faɗi koda kuna da mai saya muku. See, I'm khaki like a military group. Sojoji, so follow my necessary rules. Dokoki, aikin banza, kaɓewa a mudu. Hawa microphone nake kamar naga alewa a tudu. Kuma kamar yadda aka san barewa da kudu. To ai dole ne a sani a nan arewa da kudu. And my story must be heard, I am mother gabbar. Every day I'm hustling, banda asabar. Sai kuɗi na ta cika a kowace asusu. I'm the most debated, don a kai na ne suke ta musu. BOC this, BOC that, yes BOC and he deserves to TOP spot. Lagos to Maiduguri, Anambra to Katsina. You go fear, don't babam fan base na gina. Just put the blame on my knowledge, cause select me with no option rather than to do this. The fool who's aiming at my pilot, you know that it's actually more harder than to do this.
I started as a learner, now I am on my prime. Now a table turner, I'm way ahead of my time. I started as a learner, now I am on my prime. Now a table turner, I'm way ahead of my time.
See, I'm a maestro.
Niguanine,
see, I'm a maestro.
Niguanine,
I'm a maestro.
Hey, Niguanine,
see, I'm a maestro.
Kwarekuwa, Niguanine.